da 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 Yeah, I'm about to drop my shit left, right and center. I'll make this thing go number one like Tiny Temper. I'm back with the ranks, I'm actors fitting and nine, but I'm the best star. And I ain't trying to big myself up, but I'm repping from my hood, that's why they show love. I keep myself above the gossip and the fake hat, but I'm about to swear I know that I'm a bait guy. Me, I'm from the manor, yeah, you see my face, I'm about star. Yeah, I'm a star in the hood like Spider, there's no doubt star. I'm trying to make my own film, watch, it's coming out star. Haters chatting shit, man, I just told them, shut them out star. Me, I keep it moving. You might not see my boat in the world, don't think I'm snoozing. I held it down, they thought I'd run, they kept assuming. Like every film that's out there, like, I swear I see that you in. I'm like, watch out for the latest one, I'm on some new team.
Oh, pardon, trams. Look, I'm with animals, straight Noah's Ark. Someone told them actors cut, where's no clock? Telling stories, them man a road dog. Swear down, I get a bit of cake, but get a lot of talk. If you're on your blocks, cool, then on your marks. I heard it all before, I'm bored. Life's like a movie, cousin. Just make sure you're the lead role in yours. Get enough though, done no, tough blow, enough code, cutthroat. Trust no one, friends become foes. Survival of the fittest in business, can't bust joke. Rags to riches, I'm fly, I'm flown to where the sun goes. To them it's unknown. Your wifey come close, she won't come home. Famous in the hood, I get love though, cause I'm fire. Plus I'm shining, I'm chrome.